Listening to WMFO 91.5 FM Medford with Computer One. Thank you.
parte de mí cuando viste ese tipo. Y fue esa noche así cuando él no me dijo. Y ahora no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo de nada. Pero eso sé, quise, quise, quise que no es él. Es el bandido, 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 le amo. Es el bandido, bandido del amor. Es el bandido, bandido del amor, el bandido. Fue una noche así con el bandido.
Thank you. inside your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town.
In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End.
We'll be right back.
sit right down.
Waiting for the gift of sound and vision.
And I will sing.
Waiting for the gift of sound and vision.
Drifting into my solitude. Over my head.
Don't you wonder sometimes about sound and vision.
Thank you. Safe.
We harvest fresh produce for your families to eat.
We help you heal when you're sick.
Essential workers help our nation run. You're in every corner of our country and come from all over the globe. I'm Marty Walsh. The Wage and Hour Division at the Department of Labor helps ensure you receive the essential protections you deserve. Visit our website or call 866-4-US-WAGE.
Brought to you by the United States Department of Labor.
Thank you.
Let the flow on, baby. We'll do the things together only lovers do. Let the flow on, baby. Da 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 da